Double O, way me at
it. With a bit, baby.
I don't want journey.
What me name?
But in wake, I'm go da Amaria, da Amaria, make out da ushiria. But in wake, I'm go da Amaria, da Ogana, ya sele me kuwa. Aba Amaria, kitaka sanu dede. 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 But in wake, I'm go da Amaria, make out da ushiria. But in wake, I'm go da Amaria, da Ogana, ya sele me kuwa.
Tap you a tenta. Hey, the curry, I do very. And the day I knew curry. Allow me, I is a day. Gomerana, the day. Must tell it, can it stay? I don't want journey. If it empty for me, the young Ghana. I'm at the 44. What a witch, I share my giddy is a witness.
Kere ango zaku kafa zuria ala bada zaman lafia anti lalleji amariya aideren yau nakune limitin ki da biyayya ko me zai yi yau ki shirya ya jariri ya inyanya ya yi yanyanya inya mini yanyanya ariya ce wayo kaina alhamdulillah auren suna aka kulla wai ya zibillahi Allah ya raba ku da ya fitina ku dadi gidan ku babu rigima amin amariya kirkisa ki basu firgita kaga anko ya shigo kaki Mishi fifita so ya nama baya chichin chinga ze fita katiba ya fita kene megida kene megida
ni mata kuci girma
ai mata a ci girma
ko ku bar san ku jugulma
ai a bar san a jugulma
mai dan ne mu makama
kai gayu a dan ne mu makama
ko da mu more wa makoma
ko da mu more wa makama ci girma na ci girma a mazauna na ga mazauna da majumma majumma da mutan gida ake mai da na goma ai
bari Yeah.